Wasu mahara da ba a san ko su wane ne ba dauke da manyan bindigogi sun kai hari tare da kashe mutane da dama a yankin Alawa dake karamar hukumar Shiroro ta jihar Niger Nigeria. Lamarin da ya faru a daren Talatan nan shedun gani da ido sun ce har ya zuwa wayewar garin Laraban nan maharan sun yi ta kone gidajen jama'a tare da ma kashe dabbobin su. Akwai wahalar samun cikakken bayani saboda karancin hanyoyin sadarwa a yankin, amma bayanai sun ce maharan sun kashe kimanin mutane 50 a ciki har da hakimin garin na Alawa da ma shugaban yan sandan garin. Ga abinda wani da ya nemi a saka sunansa da ya fito daga yankin ya shaida min ta wayar salula.
Abu ya faru ba ya ba an da cikin village ya an kashe.
An ce sun kashe mutane da yawa, kaman kun samu ko mutane nawa suka kashe? Abin da ya tayar min da hankali akwai wani da ya kira daga Fando gari yace wai kusan mutum 50 sun mutu. Abin da gaskiya haka ko ko dai kawai dai shi ya faɗa ne?
Honestly akwai dai yanda na ji taji din nan. Honestly akwai partners line on life. Gane ba. Zuwa can an jima dai abu get back.
To gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta samu labarin afkuwar wannan lamari. Sakataren yada labaran gwamnan jihar Dr. Ibrahim Doba ya ce lamarin abin tayar da hankali ne amma sun sanar da jami'an tsaro.
Yanzu an yi magana da commissioner of police, an yi magana da security agencies, an yi dispatch mutane so su yi keeping order a wajen. So dan Allah mutane su zama calm insha Allah, Allah zai kawo ƙarshen wannan.
Rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta tabbatar da aukuwar wannan lamari. Kakakin 'yan sandan ASP Bala Elkana ga abin da yake cewa.
Labarin da muka samu yanzu dai sun kashe shi hakimin wajen tsakanin shi da kuma ɗan sandanmu da ke shugaban wannan sashen. Amma yanzu babu service a wajen. Area commander Kwantagora da DPO Kagara sun shiga wajen. Muna jira shigo su ba mu rahoton lamarin.
To amma ba ku samu adadin mutane ko nawa suka mutu ba yanzu yanzu kenan?
Na hito za mu samu takamamman bayanin abin da ya faru a wajen mutum nawa aka kashe.
Amma kun samu ko su wane ne suka kai wannan hari ko ko daga ina suke? Wasu na cewa wai yan Boko Haram ne da aka koro daga Maiduguri.
Ga labarin da muka samu dai ba yan Boko Haram ba ne. Ka san wannan dajin na cikin dajin da ake yawan sace shanayen mutane. Ka san muna da wannan matsalar a Niger. Kuma na sa ran dai wannan ƙarayen shanaye ne.
Wannan al'amari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da aka ƙara tsaurara tsaro a jihar domin tunkarar bukukuwan babbar sallah a gobe Alhamis. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.